This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Kumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hawwa ba mu kanin labarai.
To Sarfi, jerin hare-hare kan afatin nan zabe a sassan Amurka na ƙara ƙamin matsin lambar da jami'an jiha da na ƙananan hukumomi ke fuskanta. A yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a Indiya, burgar barazanar tashin bom na ƙaruwa a ƙasar. A ranar Litinin ne sakatare da nan na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe watanni 18 ana yi a Sudan.
To kanin labaran kenan aka saurara. To yayin da babban zaben Amurka ke karakutowa, a yau za mu je da tsarin siyasar Amurka, wato tsarin siyasar yadda Amurka take. Idan kuma muka leka arewacin Najeriya kuwa, ƙungiyar masu masana'antu ta ce rashin samun wutar lantarki ya janyo an tafka asara.
Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a kiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin.
To Allah ya kyauta, sai a biyo mu cikin shirin domin su kawo rahoton nan. Kamar kowace safiyar Talata muna dauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaben Amurka na mako mai zuwa, wanda Aliyu Mustafa Sakwate shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Jerin hare-hare kan akwatin nan zabe a sassan Amurka na ƙara ƙaimin matsin lambar da jami'an jiha da na ƙananan hukumomi ke fuskanta da ke fatar sa ido domin ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasar da ke tafi lami lafiya da ma masu kada gurinsu a farko-farko a yawan sassan ƙasar da kuma yin da wato da kuma yayin da miliyoyin Amurkawa za su fita rumfunan zabe a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Jihar Washington da ke arewa maso yamma na Amurka ta tabbatarwa da muryar Amurka a ranar Litinin din nan cewa 'yan sanda a jihar da hukumar binciken laifuffuka ta FBI na gudanar da bincike kan rahotannin da aka samu na wata na'ura da aka dana a akwatunan tattara ƙuri'u a Vancouver ta Washington a farkon jiya Litinin. Jami'ai sun ce ba wanda ya jikkata, to sai dai wasu daga cikin akwatunan tattara ƙuri'un sun lalace. Faifan bidiyon da jami'an yankin suka samar ya nuna yadda 'yan kwana-kwana suka riƙa kokawar kashe wuta a wurin, aka kuma ga yadda akwatunan ƙuri'ar suka riƙa ci da wuta a ƙasa. A yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a ƙasar Indiya, burgar barazanar tashin bom na ƙaruwa a ƙasar, inda aka samu har sama da 400 da ya haifar da damuwa ga masu tafiye-tafiye a ciki da wajen ƙasar a makonni biyu da suka wuce, da ya kai ga kamfanin jiragen sama ƙasar tsaye da wasu jiragen a cikin ƙasa da soya ma wasu akala da ya janyo asarar makudan kuɗi. Wasu jiragen da suka tashi sun samu rakiyar ƙananan jiragen yaƙi sakamakon irin firgicin da kuma barazanar da ta haifar da jerin matsaloli ga matafiya da kuma ma'aikatar sufurin jiragen saman ƙasar, cewar mahukunta. An dai ƙara tsaurara matakan tsaro a mafi yawancin filayen jiragen sama jim kaɗan bayan samun ɓulla barazanar a cikin mako na biyu na watan Oktoba. A nan take dai hukumomin bincike suka shiga aikinsu domin gano inda barazanar ta samo asali. Ƙaramin ministan harkokin jiragen sama na ƙasar ta Indiya, Murdira Mahal, ya shaida wa manema labarai a ƙasar cewa yawancin bama-baman da aka riƙa burgar jama'a da su sun samo asali ne daga wajen ƙasar. A ranar Litinin ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa watanni 18 ana yi a Sudan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsalar rashin abinci aka kuma ɗaiɗaita su da raba su da gidajensu. Guterres ya ce wahala ƙaruwa take a kullum rana ta Allah, a yayin da yake nuna matuƙar damuwa game da halin da ake ciki a yankin El Fasha na arewacin Darfur, inda yaƙi ya ci gaba da rincaɓewa tun a tsakiyar watan Afrilu. Antonio Guterres yace ya firgita matuƙa da ci gaba da hare-hare da rundunar dakarun katakwana na RSF ke kaiwa akan farar hula El Fasha da yankunan da ke kewaye da ya hada har da wuraren da mutanen da aka daidaita suke inda aka tabbatar da samuwar fari. Yace haka kuma ana yace ya firgita da samun rahotanni irin hare-haren da wasu masu dauke da makamai dake da alaka da dakarun Sudan SAF ke kaiwa akan farar hula a Khartoum da ci gaba da jikkata furaren hular sakamakon hare-haren kan mai uwa da wabi da ake kaiwa a yankunan da ke shakare da mutane. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To na anjima kadan hawalar sake da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan duk da yake an yi jami'in siyasa da dama a tarihin siyasar Amurka. To amma tsarin jami'i bi kacal na Democrat da Republican shine ke ci gaba da yin kaka gida a tsarin siyasar ta Amurka. Ga dai abokiyar aiki Binta Esero da wannan bayanin.
Zaben shugaban kasa na 2024 fafatawa ce mai zafi tsakanin ƴan takara biyu. ƴan takarar da manyan jami'in biyu na Democrat da Republican suka tsayar waɗanda kuma tabbas ɗaya daga cikin su ne zai samu mukamin shugaban ƙasa na gaba kamar yadda aka samu dukkan shugabannin ƙasa tun daga shekarar 1856. Mamayewar tsarin jami'in biyu na iya zama kamar abin mamaki kundin tsarin mulkin Amurka bai ce komai ba game da jam'iyyun siyasa kuma George Washington kansa shugaban ƙasa na farko kuma tilo da aka zaba ba tare da wakiltar wata jam'iyyar siyasa ba yayi gargadi akan su a jawabinsa na bankwana. Amma tun kafin Washington ya bar office bangarori biyu sun kawo farki a cikin gwamnatinsa waɗanda za su iya zama jam'iyyun siyasa na farko a ƙasar. Tun daga wannan lokacin jam'iyyun suka rabu ko su wargaje tare da kafa sababbi don maye gurbinsu. Amma irin wannan cece-kucen galibi sukan daidaita ya zuwa sabon tsarin jam'iyyu biyu. Babban dalilin wannan tsari shine an shimfiɗa tsarin zaben Amurka bisa tafarkin duk wanda yayi nasara shi zai lashe kuri'u baki daya inda masu kada kuri'a za su dauki zabi daya kawai kuma dan takara daya tilo da yafi yawan kuri'u shi ya lashe zabi. Duk da yake wannan tsarin yana da sauki yana kuma karfafa bangarori daban-daban su dunkule zuwa jam'iyya daya don samun damar kada abokan hamayarsu waɗanda ba shakka su ma hakan za su yi. A bangare daya kasashen dake da zabe tare da jam'iyyu da yawa suna da rabon wakilci inda kowace jam'iyya za ta samu wani kaso na kujerun majalisar dokoki wanda ya daidai da nasu na kuri'u. Sauran tsare-tsare sun hada da zabi ko zagayen zabe da yawa waɗanda ke ba masu jefa kuri'a damar bayyana abubuwan da suka fi so tare da sanin cewa za su iya canza kuri'unsu zuwa wani dan takara mafi cancanta idan akwai bukata. Duk da haka hatta zabukan jam'iyyu da yawa kan haifar da kawancan masu sassaucin ra'ayi ko na 'yan mazanjiya ko 'yan tsakatsaki. A wasu hanyoyi tsarin jam'iyyu biyu yana nuna yanayin fa'idar siyasa ne kawai. Ya zuwa yanzu babu wani dan takara na jam'iyyu ta uku a Amurka da ya taba zama shugaban kasa. Sau da yawa ana zargin 'yan takara na uku da yin aiki a matsayin 'yan bata ruwa ta hanyar karkatar da kuri'un da za su iya samu daga babban dan takarar jam'iyyar da ake ganin ya fi kusa da matsayinsu a aƙida. Har yanzu yayin da masu jefa kuri'a ke ƙara samun rashin gamsuwa da zaɓin da suke da shi a zaɓen 2024 an sake gabatar da sabbin kiraye-kiraye na sake fasalin zaɓe da goyon baya ga 'yan takara na uku kamar Cornel West da Robert F. Kennedy Jr. Yayin da ake hasashen zaben 2024 ya kasance fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu akwai yiwuwar 'yan takara na uku za su yi tasiri ko da yake watakila ba ta yadda masu jefa kuri'a za su yi fata ba.
To a gaida Binta Esero har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa tare da kashi na biyu na labaran duniya.
A cikin watan Nuwamban wannan shekarar ne ake tsaran wato ta kaddama shari'ar kujerar sarkin Gwandu da sarkin na Gwandu na 19 Mustapha Haruna Jakolo shigar kotun ƙoli ta kawo ƙarshe. Wannan na zuwa ne lokacin da kotun ɗaukaka ƙara mai zama a Sokoto ta sake bayar da umarnin mayar da sarkin kankaragar mulki tare da biyan shi dukkan haƙoƙinsa. Daga Sokoton ga Muhammad Nasir da cikakken rahoto.
don a shekara ta 2005 ne aka fara wannan shari'a a babbar kotu dake birnin Kebbi wadda ta yanke hukuncin cewa ba a bi ka'ida ba wajen tube sarkin gundu na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo kotun ta yanke hukuncin cewa a mayar da sarki Mustafa Jakolo akan karagar mulki sannan kuma a biya shi dukan haƙoƙinsa to sai dai a wancan lokacin gwamnatin jihar Kebbi ta dauka ƙara zuwa wasu kotuna har guda uku wadannan duka suka baiwa Jakolo nasara daga bisani aka sake dauka ƙarar zuwa kotun Koli wadda bisa wasu dalilai ta sake mayar da ƙarar a kotun dauka ƙara mai zamanta a Sokoto wanda kuma ta sake tabbatar da hukuncin ta na farko wanda kuma shine tabbatar da hukuncin da babbar kotun birnin Kebbi ta yi Mustapha C Onyonebi shine lawyer sarki na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo
I am not surprised because this is the third time and particularly the second time in this very court
ya ce bai mamaki ba da hukuncin na kotun domin sau uku kuma sau biyu a wannan kotun ta dauka ƙara suna samun wannan galaba lauyan gwamnatin jihar Kebbi ya ke magana da manema labarai a cikin harabar kotun akan haka na tuttubi masarautar Gondu sai da dukkanin da nayi wa sakataren bai dauka ba kuma na aika da sako ba a mayar da jawabi ba na kuma tuttubi mai baiwa gwamnatin jihar Kebbi shawara akan harkokin sadarwa da tsare-tsare wanda yake ba horumin sa bane yayi magana akan wannan batun na kuma kira wayar babban lauyan gwamnatin jihar Kebbi ba dauka ba na kuma aika da sako kuma kawo zuwa hada wannan rahoton ba samu amsar sakon ba Aminu Mayana na hannun daman sarkin Gondu na 19 Haruna Jakolo yayi godiya ga Allah akan wannan galaba da suka samu har sau uku
yanzu dai kotu dai ta tabbatar muna da nasaran mu na hukuncin da shi Justice Abbas yace na Federal High Court a birnin Kebbi shine Court of Appeal ta kara jaddadawa da cewa shi His Royal Highness Al-Mustafa Haruna Jakolo sarkin Gondu na 19 ba a hitar da shi bisa ga ka'ida ba kuma an zalunce shi so a gaggauta mai da shi bisa kujerar shi ta sarauta kuma a biya shi hakokan shi
yanzu dai da wannan hukuncin na kotun dauka ƙara mai zama a Sokoto karo na biyu kotun Koli ce kawai ta saura ta yana ta hukunci akan wannan ƙarar
and the murder of all appeals is now coming up on the 25th day of November
lauyan sarki na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo ya ce kotun Koli ita ce rabu gardama kuma za ta zarta da nata hukunci ranar 25 ga watan Nuwamba na wannan shekara saboda haka yanzu a iya cewa kallo ya koma kan kotun Kolin nan da wata daya mai zuwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir to madalla kuma dalla kungiyar masana'antu ta Najeriya ta ce jihar Kano kawai mambobinta sun yi asarar fiye da naira biliyan 200 a cikin kasa da kwana 10 da yankin arewacin Najeriya kasance babu wutar lantarki daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani a wannan rahoton
yanzu dai kimanin makonni biyu kenan babu hasken wutar lantarki a daukacin yankin na arewacin Najeriya birni da karkara da farko dai kamfanin samar da lantarki na kasar wato TCN ya ce bai iya gano musabbabin wannan matsala ba amma daga bisani mahukuntan kamfanin sun ce wasu ƴan ta'adda ne suka lalata layukan da ke kawo lantarkin zuwa arewa daga yankin kudancin kasar a tsakiyar wasu dazuka na jihar Benue yanzu haka dai manya da kananan ƴan kasuwa musamman masu masana'antu a dukkanin jihohin arewa na Najeriya na ci gaba da kirga asara da kuma dakatar da ma'aikata saboda rashin lantarki Alhaji Sani Husaini Birnin Kudu memba ne a kwamitin koli na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN
asara da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da ƴan kasuwa za a kiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a dan wani tsakanin ta tabbata idan an ci gaba da haka nan da wata daya to magana ake yi na za a tara ta sama da trillion daya
sai dai mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Barau Jibril ya ce shugabancin majalisar na aiki tare da fadar shugaban Najeriya ta hannun mai baiwa shugaban kasa shawara kan al'amuran tsaro domin magance wannan kalubale
abin da ya faru saboda ƴan ta'adda wato irin masu kirarin cewar suna tsaya kan addinin musulunci su suka je suka fasa wannan wato irin abin da ake cewa towa din nan wato turakun wuta cin daji ta inda ake dauko ta a kanan arewa wannan abu ne mara dadi to amma tuni shugaban kasa ya ba da izini kan cewar a bi a shawo wannan matsala wanda shi malar Nuwar Bado NSA yake ta kokarin yanda zai bi dan ya warware wannan lamari. Sai an je da sojoji, sai an je da shiri mai kyau, abin da ya shafi tsaro. To shi sai ake kafa-kafa wajen yin bayanin ma abin da ake son ai akai. Amma ba wai matsala bace ta gyara, matsala ce ta gyara amma ba ita ce ba matsala ba. Ita ne za a je gun ai gyaran, tunda waje ne wanda mutanen suka sansani a gun. To wannan dai da ba mai so a fito ma ai faɗa abin ba, tunda abin da ya shafi tsaro. To amma dole ne tunda mutane suna son samu wato bayani akan abin da yake faruwa.
Tun ba yanzu ba masana harkokin tsaro ke ankarar da mahukuntan Najeriya domin dakile ayyukan ƴan ta'adda da ke dazukan kasar.
Yadda za a kawo nasara a harkokin tsaro da kuma yadda za a kawo nasara a harkokin wutar lantarki, lalle a yi forest marshal, wato jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka da ake da su a fadin Najeriya, kuma a musu training kala biyu, tin forest da tick forest, wato daji mai sahara da daji mai kwazazzabo. Shine kuma lallai-lallai za a iya maganin laifuffukan da suke faruwa a dazuzzukan Najeriya, wato wutar lantarki za ta samu ba tare da 'yan ta'adda suna kawo mata cikas ba, saboda laifuffukan da yake faruwa kashi 75 cikin 100 a daji ake aikata su, kuma in an gama ma dajin ake komawa.
Detective Awal Bala kenan guda cikin masana da ke sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ka agogo muna cewa karfe 1:16. Yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya.
I'm here today with a message of hope for all Americans.
Ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya cin New York din ba yau. Wanda jahar ta ce. Wanda ita kuma kamala in ka duba jahar ta California za ta iya kawo ta.
What kind of country do we want to live in? That's before us right now. What kind of country do we want for our children and our grandchildren? A country of chaos, fate, fear and hate, or a country of freedom, justice and compassion?
This kind of ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai kuma na alheri ga mu baki da muke da kuma tana Afirka da duniya.
With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kwanaki bakwai kacal mako ɗaya ya rage a yi zaben shugaban ƙasa na Amurka, kuma abin ya zama kusan kuduri, inda ka duba yana da wuya ka ce ga wanda zai ci wannan zabe tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Kamala Harris mataimakin shugaban ƙasa ta yanzu kuma yar jam'iyyar Democrat. Yan takara guda biyu kowa na ce yana ci gaba da campaign ko ina. Yau da safin nan Kamala Harris za ta yi wani gagarumin taro da za a ke jin zai haɗa hancin mutane Dubai a nan Washington DC nan bayan ofishin mu ma a ci gaba da wannan campaign, ko kuma a ci gaba da wannan yakin neman zabe da take yi. To abun tambaya shine, shin waye zai ci wannan zabe din, musamman a jihohin nan da ake kira swing states, wato jihohin da ake kaddakat ko kuma kudda juna tsakanin wannan ƴan takara biyu, Trump da kuma Kamala. Wa zai samu ƙuri'un mutane da ake kira tsiraru? Sannan za a sake maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi zaben shekarar 2016, lokacin da Hillary Clinton ta samu ƙuri'u mafi yawa, amma kuma aka zo ƙuri'un jihohi tare mai nasara a kanta? Sannan tambaya ta ƙarshe shine, shin zaman Kamala Harris mace kuma bakar mace rabinta Air India amfani ne ko kuma lahani ne? Wannan na cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan shiri na yau, wanda kashi na biyu kenan na muhawara da muka hada muku tsakanin ƴan Najeriya kuma ƴan Amurka masu jefa zabe a nan Amurka. Ɗaya ɗan jam'iyyar Democrat, wato shine Sufyan Mai Biyar Ali wanda ke nan Washington a jihar Maryland, da kuma takwaransa Sani Sufyan Ali, shi kuma ɗan jam'iyyar Republican wanda yake a birnin New York. To ba tare da bata lokaci ba, bismillah malamai.
Wasu garuruwa da aka ce tun da aka fara election a nan America, ba su ga nan wani shugaban ƙasa ya yi campaign a wurin ba, kamar yanzu unguwa a Bronx a nan New York, Trump ya zo New York a gani, kuma wanda ke stronghold ne na AOC da su Chuck Schumer. Amma sai ga shi in ka ga irin mutanen da suka zo wannan rally din, a game da bakake da Spanish da Turawa da African
to say to bare inji wajen su fiya mai biyar idan muka auna mizanin irin maganganun da muke ji daga Kamala da wanda ke fitowa daga Trump kana jin wa yake gamsar da mutane da ga musu abin da suke so su ji game da matsalolin su
tabbas Kamala ji take gamsar da mutane dai kenan na biyu kuma ai dadin dadawa Trump ai dan New York ne kamar yadda taukarana yi magana ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya cin New York din ba a yau wanda jahar sa ce wanda ita kuma Kamala in ka duba jahar ta ta California za ta iya kawo ta wannan yana nuna maka ta gidansa ma bai yadda da shi ba da kuma manufofin sa sannan gaskiya yana ka tobara da yawa bari mu baka misali kaga yanzu maganar da yayi a harkar wajen campaign da yake nuna shi constitution din kasar nan ma bai yadda da shi ba kaga wannan ba karamar ka tobara bace ba ka ringa nuna kai tsarin mulki ma na dokar da ya kafa kasar
ya magana da yana cewa wasu mutane a Michigan suna cin karnuka da menene da menene
to kaga wannan ma karnuka da maguna da kaga wannan ma ita ma babbar ka tobara ce
da yake ka kawo wannan bari in tambaye ka akwai abin da ake kira swing states wato jihohin da ba tabbacin abin da zai faru kamar su Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada da sauransu. Idan wannan jihohin kamar guda 6-7 din nan kana da yakinin cewa za ku kwashe akalla in ba ku kwashe su duka ba za ku kwashe mafi yawan su?
To, kaga da alƙaluma suna nuna cewa akwai jihohi kamar Michigan, North Carolina, Georgia da Arizona wanda shi Trump zai iya ci. To amma yanzu alƙaluman sun juya suna nuna cewa ita Kamala Harris za ta ci Pennsylvania ta ci Nevada ta ci Wisconsin har ma ta iya cin Georgia da ta iya cin Michigan wanda in ka duba alƙaluman electoral vote a yanzu da suke nunawa Kamala tana da electoral 226 while shi Trump yana da alƙaluma 219 to amma idan ka duba ana buƙatar 270 ne kaci zaben na electoral vote so idan har Kamala ta iya samun wannan swing state din Wisconsin, Nevada, Pennsylvania da Michigan to za ta wuce wannan 270 din
Sufiyani Sani New York kana jin abin da Sufiyani mai biyar yake faɗa kana jin za ku rasa wannan jihohin guda 7 da muka ambata Pennsylvania, Michigan, North Carolina, sauransu Georgia
don samanin za su yi ɗauka wannan kasashen ban kasa ka duba su irin Donald Roland da suke wurin su wannan bakin nan da yake wannan Republicans ɗin da ire-iren su da ka gane ban samanin mu ma za mu baci ma irin kasashen masu Republicans ma
kamar wani
kasashen kamar Democrat ma
kamar jihohi ba kasashe ba
jihohin New York kamar na Democrat ne
kamar wace jihar Democrat kake ji za ku yi kwacewa
Republicans da yawa suna son Democrat suna Democrat da yawa suna kuma Republican da suke na New York
a New York ko?
Da wannan
Republican ba su cika cin New York ba fa
ba su cika ba haka ne amma kuma ka san ita siyasa ba za ka yi predict ɗinta ba amma kuma ka san ga abin da yake ƙasa from the grassroots ga mutane from the grassroots nake maka magana saboda wani lokacin kana duba wannan political analysis TV ba sa gane cewa abin da yake grassroots politics amma on the grassroots on the street of New York ka gane irin the black folks the Spanish folks the Turawa in kana suna magana da Democrat ni kana Democrat ne da amma wasu abubuwa na tsaye duba na policy
me yasa ka canja ka koma Republican
2016 campaign in za ka duba irin CNN MSNBC and so many mainstream media kullum magana su kurin kamar kan Trump ne wannan ban sai mun kamar irin reverse psychology I have to go back
sai ka je kamar ba a yi masa adalci
ba a mai adalci ba
saboda haka ka koma Republican
su Fox ina balancing din labaran kafin ce ne so daga baya kurin na tsayar da kurin sai na switch akala kuma da na bincike sai na ga cewa shi ma Republican mai da farko ma su suka abolition din slavery
vota kenan ba
irin ba ke suka koma Democrat
su mana sai su fayan bare a guje in tambaye ka wani abu na mun tana abin da ya faru a zaben Hillary da shi Trump din
right.
Hillary ta fi shi samun zunzurutun ƙuri'un mutane masu yawa sai kuma ta zo shi ya zo ya kada ita a zaben na ƙuri'un jihohi wato electoral college me kake jin kana jin za a maimaita abin da ya faru a wancan lokaci ko nan a wannan karon kawai fintikau zai yi ma kamala kawai ba ma wani cece
ku wannan gaskiya zai iya faruwa because why irin kamar maganganun da yake faruwa daga grassroots wajen mutane shine cewa a 2016 zaga Hillary ta ci wannan zabe da kuri'u da majority vote ta gane
na kuri'un jama'a zunzurutu
ta ci amma su kuma nan kuri'un wannan electoral vote din
na jihohi ba
na jihohi sai su ba Trump dalilin da Americans suka faɗa kan shine cewa kamar mutanen America dole cewa ana son democracy ba a zama to an shirya a samu irin woman president ba
mace shugaban kasa ba
ta zama shugaban kasa ba sai aka ji a kalan kurin aka ba wa Trump to sai kuma ke ganin cewa zai iya faruwa hakan nan muka ta muka duba muka yi la'amari mu akari da Zagreb Loudon Party akwai race a garin nan ganin race da sharon wasu abubuwa to za ka ga cewa Hillary dole cewa Baturi ya ce kuma gashi ta ci wannan zabe amma sai ba a bata ba saboda muna ganin kamar cewa America was not ready for wannan female president sai aka bawa Trump to in ma ya kasance this time around haka din ma kuma zai iya faruwa
minus bayanin mai biyar bari in tambaye ka a guguje zaman kamala mace rabin ta baka rabi ba India amfani ne ko kuma illa ne a gurinta
eh amfani ne sosai zai mata saboda kaga wadanda suke bakake a kasar nan da yawa za su zabe ta da kuma wanda suke minority saboda za su ga suna kallon cewa tamamin suke in tsoraru eh kamar su Spanish da sauransu baki wanda suna wanda shi Trump kullun ya tashi kaga su yake zaki yana accusing yana fadan
magana kai da magana da dan uwanku yayi na cewa za a saki maimaita abin da ya faru lokacin dare Trump ya zo ya cinye electoral college ko wani abu ko ya fi samun kuri'u
ba na jin haka zai fara yi saboda shi ai kaga matsalar sa wannan katobarorin da yayi sun yi yawa wanda su ƴan Republican din da yawan su ma suke ganin su ba za su zabe shi ba ai akwai manyan ƴan Republican wanda suka fito ma suka nuna cewa su suna goyen bayan ita Hillary ita wannan Kamala Harris kaga ni wanda kuma da Republican manya-manya ma su a gabani wanda suke jagorantun ma ita kanta jam'iyyar ta Republican
wanne ne zaben sai ke alheri na farko a wurin mutane baki ire-iren mu da ke zaune a cikin Amurka na biyu ga kasashen mu na Afirka na uku ga duniyar baki ɗayan ta bari in fara da kai Sani Sufyan da ke New York wanne ne zaben sa zai zama alheri ga mutanen duniya mutanen Afirka da mu da ke na Amurka
gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai fi mana alheri ga mu baki da muke nan da kuma mutanen Afirka da duniya kuma dalilin na shine cewa kamar dai wa'annan abubuwan da yawanci baki suke magana a kai da mutanen duniya shine na wannan maganar LGBTQ da maganar
masu maɗigo da luwaɗi kenan
saboda mu yawanci ɗan Afirka ko musulmi ne ko krista ne ko bahaushe ne ko bayarbe ko inyamur ko mutumin gane dukkan mun tsaya a kan cewa mu ba mai gaida wannan al'amari ba
to nan za mu ji aya sai Allah ya kai mu rana talata mai zuwa wacce ita ce ranar zabe a nan Amurka wato 5 ga watan Nuwamba din nan dan da za mu kawo muku wannan tattaunawa ko kuma wannan muhawara ta ƙarshe yanzu kan a madadin su baƙin namu Sufyan mai biyar Ali dan jam'iyyar Democrat da ke nan bangaren Washington DC a jihar Maryland da kuma Sani Sufyan Ali dan jam'iyyar Republican da ke birnin New York ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC sai mun da muku rana wato yau Allah ya kai mu mun gode a huta lafiya
to madalla kafin mu yi salama da kuka wannan sakon
masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka
haka ne a ranar 5 ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da kwakwatar su zuwa rumfunan zabe domin kada kurgunsu a zaben shugaban kasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri wato early voting
to a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka
shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara
saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na radio da talabijin da kuma shafukan mu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook X wato Twitter da kuma Instagram
kazalika muna nan a dandalin mu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1 sai 2 0 2 4 4 5 6 9 8 9 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka
Sashen Hausa na murya Amurka, duniya a takon hannunku.
To wannan haka yake, sai aka kasance da sashen Hausa domin jin dukkan shirye-shiryenmu. Masu raro abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu. Sai an jima ka yanda hantsi a tare shirin domin sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyin su suka taimaka musamman Hawwa Sharif Dadi Balawi da ma injiniyan mu Charleston, ni Sarfila Hashin Gumin lake cewa assalamu alaikum.